Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baba Lagi alamai, shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa, tare da gargadi yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rasha. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu. Haka zalika, mace-mace da cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Kana jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Kandilla mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa a kan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaɓen ƙasar da za a yi a shekara mai zuwa.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo da ke Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu 4 a birnin Ibadan, bayan da wasu 'yan fashi suka kai hari kan wata motar ɗaukar kuɗi. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya koka ta rashin wutar lantarki fiye da shekara guda a birnin Maiduguri da kewaye.
Magana wutar lantarki wani abu ne wanda yana hana ni bacci kullum da rana. Na ce wa sirru kauna kuma wuce haro wuri innahu alimun bi zat. Ko na yi magana, ko na yi shiru ne, ko na yi magana, Allah ya san abin da yana cikin zukata. Ba mu yi bacci ba.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan ziyarar da shugaban kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ya gudanar a jihohin Difa da Tillaberi da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa, tare da gargadin yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rasha. Da yake bayani a wata tattaunawar talabijin da shirin labarai NBC ta Amurka, Biden ya ce Amurkawa su bar kasar yanzu. Muna magana ne akan ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin soja a duniya. Wannan wani mawuyacin lokaci ne, kana abubuwa ka iya rinchaɓewa a cikin gaggawa, in ji Biden. Shugaban na Amurka ya ce ba zai tura sojoji zuwa Ukraine ba, ko da kuwa saboda aikin ceto Amurkawa ne idan Rasha ta kai mamaya. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, yayin da yake magana da manema labarai a yau Juma'a lokacin da yake taro da takwarorinsa daga Australia da Japan da India a kungiyarsa ta Quad, ya jaddada kashedin Biden, yana mai cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai mamaya a kan Ukraine yayin wasannin Olympics na lokacin sanyi da ake yi a Beijing, wadda ke karewa a ranar 20 ga watan Fabrairu. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu. Haka zalika, mace-macen cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Muna sanar da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar, misalin samun kayan yin gwajin, ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa, in ji Dr. Mashidiso Muweti, yana faɗa a jiya Alhamis. A Indiya kuma, ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce an samu sabbin kamuwa da COVID-19 58,077 a yau Juma'a. Kamar Afirka, jami'an kiwon lafiyar jama'a su ma sun yi gargaɗi cewa ba dukkan labarin COVID-19 ake ganowa ba a Indiya. Mutane kimanin 3,000 ne hukumar birnin New York za ta iya koransu yau Juma'a idan ba su biye wa dokar yin alluran COVID-19 da aka ɗora a kan dukkan ma'aikacin hukumar birnin ba. Ma'aikata sun yi zanga-zanga, amma magajin garin birnin Eric Adams ya yi tsayin daka wurin tabbatar da dokar da tsohon magajin gari Bill de Blasio ya kafa. Ba muna koransu ba ne, mutane ne kansu suke barin aiki, Adams yana faɗa a wannan lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Candlelight mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa akan kafa wata hadakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaben kasar da za a yi shekara mai zuwa. Shugabannin jam'iyyun adawan guda shida wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta Cambodia National Rescue da aka haramta sun faɗa wa sashen harshen kasar na Radio RFA cewa sun sa ran za su kafa kungiyar haɗaka da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wanda aka shirya yi a farkon watan Yunin bana, amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan. A maimakon haka sun ce sun daidaita akan muradun aiwatar da sauye-sauyen zaɓe nan gaba kaɗan, yayin da suke ƙoƙarin ƙulla kawancin akan lokaci don ƙalubalantar jam'iyyar CPP a babban zaɓen watan Yuli shekarar 2023. Shugaban jam'iyyar Cambodia Reform da tsohon babban jami'i a jam'iyyar CNRP O Chanrath sun faɗa wa gidan rediyon RFA cewa jam'iyyun na nan na aiki a hankali.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu huɗu jiya Alhamis bayan da wasu 'yan fashi da makami suka kai hari kan wata motar ɗaukar kuɗi a EDIP da ke ƙaramar hukumar Ibadan ta Arewa. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Wasu 'yan fashi da makami sun kaiwa motar ɗaukar kuɗi hari a unguwar Ediakwe da ke yankin Iworod a cikin birnin Ibadan. Rahotanni sun nuna cewa 'yan fashin sun aukawa motar ɗaukar kuɗin jin kaɗan bayan da tabbar harabar wani banki da baya da nisa da ofishin 'yan sanda na Testing Ground Ibadan. Suna ta harbe-harbe wanda ya firgita mutane da dama, kana suka rinka neman mafaka. Uwar gida Ongozi Onadeko ita ce kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar Oyo ta tabbatar da kaiwa motar ɗaukar kuɗin hari.
The kind of a coordinated attack which was still trying to find out what actually happened because they trailed the bullion van from where it went to get money and to dispense it to the place. You could see the shots.
Madam Ungozi Onadeko ta ce an shirya wannan hari ne, muna kokarin binciko abin da ya faru saboda 'yan fashin sun bi sawun motar kuɗin daga inda ta ɗauko kuɗi zuwa inda za ta sauke kuɗin. Ta ce kuma kuna ganin inda 'yan fashin suka yi wa motar ruwan wuta. Na tambaye ta ko menene gaskiyar cewa an kashe mutane a harin kuma an yi gaba da ɗimbin kuɗi. Sai ta ce,
"But I can definitely say now what actually went wrong. The exits and inlets into Oyo State, we've all blocked the area, so we're trying our possible best to get them to know actually what happened." So
CP Onadeko ta ce bazan ce hakikanin abin da ya faru ba a halin yanzu, amma duk wata hanyar shiga da fita a jihar Oyo mun kange ta, don haka muna kokarin kamo su don mu san gaskiyar abin da ya faru. Rahotanni sun nuna cewa an halaka 'yan sanda biyu da wani farar hula. Me zaki ce?
I can tell you for sure that some of my men were shot on the leg. So let's just check what went on. Let's investigate and then we'll be able to tell you, give you more details.
Ta ce ina ba da tabbacin cewa 'yan fashin sun harbewa 'yan sanda biyu kafafu, saboda haka ku bari mu bincika mu ba ku cikakken bayani a game da harin. Sai dai rahoto da binciken 'yan sanda na baya-bayan nan ya nuna cewa 'yan fashin sun hallaka 'yan sanda biyu tare da wani farar hula ɗaya, kana sun raunata mutane hudu. 'Yan fashin dai sun yi gaba da wasu magudan kuɗi da har yanzu ba a san yawansu ba. Idan ba a manta ba, a shekarun baya an taɓa samun 'yan fashi da makami sun kai wa kurmar motar ɗaukar kuɗi hari a Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Juma'a, Japan da India sun yi alkawarin karfafa yin aiki tare wurin tabbatar da ganin cewa yankin Indo-Pacific ta fice daga tilastawa, wani mataki da ke zama hannunka mai sanda ga yunkurin fadada ayyukan tattalin arziki da na soja da China ke yi, yayin da manyan jami'an diplomasiyar ke taro akan sauyin yanayi da batun COVID-19 da kuma wasu barazana. Ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar Quad wata kawancin kasashe hudu, sallashi takobin gudanar da aikin jin kai da yaki da ta'addanci da kusan yanar gizo da tsaron harkokin ruwa da kuma kalubale da ke tattare da harkan kasuwanci a duniya. Duk da cewa ban shafi ayyukan kungiyar ba, batun rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen yamma da kasar Rasha akan Ukraine yana cikin ajandar taron, inda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya alakanta jirgin sojoji da Moscow ke yi da kalubalen da dokokin kasa da kasa ke fuskanta, wanda ya ce kungiyar ta kwana za ta kiyaye su. Blinken ya isa Australia ne a wannan mako, yayin da Washington ta shiga wani gagarumin rikici da Moscow wadda ta jibge kimanin sojoji 100,000 a kusa da iyakar Ukraine, lamarin da ya tsorata kasashen yamma cewa tana iya kai mamaya. Rasha da ita musunta aniyar kai mamayar. A ƙarshe, dubban masu zanga-zanga wanda galibin su matasa ne mata da maza sun gudanar da zanga-zanga a jihar Hamis domin nuna kin jinin juyin mulkin soja na bara. Tattakin da mutanen suka yi a kan manyan titunan Khartoum da ma wasu manyan biranen kasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji. Al'ummar Sudan na ci gaba da juye-juye hali da suke yi a cikin Khartoum da arewacin kasar da kuma jazira da ke gabashin Darfur, har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo ƙarshen juyin mulkin Al-Burhan da kuma tabbatar da tsarin demokaradiyya ta wayewa. Yayin da suka lullike tutocin Sudan da hotunan mutane da aka kashe a cikin arangama da 'yan sanda a zanga-zangar da aka gudanar a baya, suna waƙoƙin kin jinin juyin mulkin. Masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin farar hula ta jagoranci ƙasar wadda ta dakatar da matakin kai ga bin tsarin demokaradiyya.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yanzu dai an shafe fiye da shekara guda babu wutar lantarki a garin Maiduguri da kewaye da ke jihar Borno, sakamakon zargin da ake yi na cewa wasu mayakan Boko Haram sun lalata wutar lantarkin. Wannan rashin wutar ya jefa mutane da dama cikin halin kakanikayi, musamman masu sana'a da wutar lantarkin. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana.
A yanzu dai an shafe fiye da shekara guda babu wutar lantarki a garin Maiduguri da kewaye, sakamakon zargin da ake yi na cewa wasu mayakan Boko Haram sun lalata wutar lantarkin. Wannan rashin wutar lantarki dai ya jefa mutane cikin halin kakanikayi, musamman masu sana'a da wutar lantarkin, wanda wannan lamari ya zama musu alagagai. So da dama dai ana gyara wannan wutar lantarki, kuma aka baiwa wani bangare wutan, amma mayakan Boko Haram din sukan sake lalata wutar, wanda alamu wannan lamari ya wuce tunanin mutum. Wani lokaci dai ƴan gungiyar Boko Haram din kan dasa mabumai a hanyar zuwa gyaran wutar lantarkin, wanda kan tashi da ma'aikatar, amma yi musu mummunan raunuka, idan kuma ajali ya kira su kawo ƙarshen numfashinsu. Wannan lamari dai babban damuwa ne a jihar Borno, wanda har gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya goka kan irin wannan matsala da jihar Borno ke ciki.
Magana wutar lantarki wani abu ne wanda yana hana ni bacci kullum dare da rana, na ce wa sirru kaula kuma wuji haruri innahu alimun bi zat, ko nayi magana ko nayi shiru ne ko nayi magana Allah ya san abin da yana cikin zukata, ba mu yi bacci ba. Wannan na lamarin na nefan nan wani al'amari ne wanda ya rawa, ya kai lokacin da ina jin kunya har in shiga wajen president in yi complain akan nefan. Mun fara gyara shi kuma muna kan yin jama'a ya hakuri, talaka ba zai yaya samu ya markade ba, talaka ba zai samu wuta amma ya hakuri, ina ma al'usur yusura. Duk abin da an gan cewa ya yi masu insha Allah zai bude a gaba.
To ko taya wannan rashin wutan ya shafi ma'aikatan aikin jarida? Ga Malam Ahmed Mali da abin da ke cewa.
Gaskiya wannan abun ya samu matsala sosai, kamar mu especially mu yan jaridu, kaga kullum ana son wayan kai zama yana caji don akwai emergency call da wasu abubuwa, kuma datan ka kullum a kunne, dole ka nemi kullum wayan kai zama yana aiki. Yanzu daga doke wutar nan zuwa yau na canja kan generator guda uku, kuma kowane generator 32,000 kuɗin shi kenan, banda maganan kuɗin aiki, banda maganan generator da bakin mai da za ka yi servicing generator 25 ko ne 1 liter na abin nan, shi din ma juya sau uku 5 days, shi ma an kai lissafi ba karamin kuɗi ba. Kuma an ka lura har yanzu ba wai hanyoyin kuɗin shiga sun karu ko wani abu ba. Gaskiya wannan alamarin muna neman gwamnati dai da masu ruwa da tsaki a yi kokari dai don a yi maganin wannan rashin tsaro na Boko Haram.
Sun ma masu gyaran latroni sun kuka kan irin karancin wutar lantarkin da suka ce wannan ya sake jefa cikin halin kakanikaye, kamar da Malam Ibrahim Haruna ke cewa.
Da mafi yawa talaka ne suke kawo mana aiki mu ci abinci, to yanzu ya zama ba wutan kwata-kwata, ayyukan da duk sun tsaya da wuya dai. Abinda da kullun zaka kalli busy ana kawo mana ayyuka, lamu dai muna nan dai muna lallaba da yake da sun san akwai ba haka ake ba. Yanzu kuma canjin yanayi ne, sun riga sun san da mu hanyar wutar na shine hanyar cin abincinmu, kuma yanzu da babu muna nan dai mun zuba ido mu kalle mai Allah zai yi ciki.
Dukan hasbitoci da ke cikin birnin Maiduguri da ke waye dai na fama da irin wannan matsala sakamakon cewa ana amfani da wutar lantarki wajen aiwatar da wasu aikace-aikace. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabiyu, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger, inda shugaban kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross Peter Morir ya gudanar da ziyara a jihohin Tillaberi da Jifa don duba halin da jama'a ke ciki a waɗannan yankuna masu fama da matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemani Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A tare manema labaran da ya kira, shugaban kungiyar agaji ta Red Cross ya sanar cewa bayan ganawa da hukumomin Nijar, wannan rangadi ya bashi damar sanin zahirin girman matsalar tsaron da ake fama da ita musamman a yankunan Difa da Tillaberi da arewacin ƙasa.
Protection des populations dans ce sens on a discuté.
Peter Morer ya kara da cewa batun baiwa al'umma kariya na daga cikin ayyukan da suka dauki hankalinmu. Mun kuma tantauna hanyoyin hada mutane da ƴan uwansu da batun da ƴan gudun hijirar cikin gida zuwa matsugunansu na asali, ga waɗanda ke fatan samun tallafi domin komawa kan ayyukansu na yau da kullum. A nan Nijar, kungiyar CICR na da wani babban shirin farfaɗo da fannin tattalin arziki da na rayuwar jama'a, ba da tallafi a fannin kiwon lafiya, ruwan sha, sannan yanayin karancin abincin da ake ciki shi ma abu ne da muke ɗauka da muhimmanci. Saboda haka ne muka shafa lokaci mai tsawo muna tantaunawa a kansa a tsawon wannan mako. Peter Morer ya ci gaba da cewa ƙarfafa gwiwa ga mutanen da ke da nakasa domin ba su damar tsayuwa da kansu na daga cikin ayyukan da suka sa gaba a yanzu haka a dukkan jihohin ƙasar nan. Kuma abinda suka gani a cibiyar na ƙasassu da ke Agadez a yayin ziyararsu ta jiya na nuna alamun samun nasarori.
Les pays sahéliens représentent avec à peu près plus de 150 millions de budget cumulé au Niger, Mali, Burkina, Mauritanie.
A kowace shekara kungiyar Red Cross ko kuma CICR kan ware miliyan 150 na dalar Amurka domin ayyukan agaji a kasashen Sahel, yankin da ke matsayin na uku a duniya wajen samun tallafin wannan kungiya bayan Afghanistan da Syria, a cewar shugabanta. Yana mai cewa za su gabatar da bukatun jama'ar wannan yanki a taron kasashen tarayyar Turai da na nahiyar Afirka da zai gudana a nan gaba domin neman gudunmuwar kasashen da ke da hannu da shuni.
Soutenir les pays du Sahel.
Rashin samun cikakkiyar damar isar da tallafi wajen mutanen da ke cikin halin bukata a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula na daga cikin matsalolin da jami'an agaji ke fuskanta a yanzu haka. Shugaban reshen kungiyar a nan Nijar, François Morillon, ya ce za su ci gaba da tuntuɓar dakarun gwamnati da na kungiyoyin ta da kayar baya ta yadda za su samu sukunin gudanar da aiki ba tare da wata fargaba ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulemani Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rasha da Belarus sun kaddamar da atisayin haɗin gwiwa a wani sabon mataki da ake ganin hukumomin Moscow ke yi na nuna karfin soji a kusa da iyakar Ukraine, yayin da Amurka ke kara ba kawayenta na nahiyar Turai tabbacin cewa akwai tsawaran takunkumai da za a kakaba wa Rasha muddin ta mamaye Ukraine din, inda har shugaba Biden ya gana da shugaban gwamnatin Jamus kan wannan batu. Yau batun da za mu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Wannan dai shine mataki na baya-bayan nan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kyiv ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da 100 akan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu ɓangaren, hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10, inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta Ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa. Ita dai Rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da Belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai. Wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi.
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine.
Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Russia da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine din kariya. A halin da ake ciki, Burtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Russia za ta mamaye Ukraine, tare da tattauna kan yadda dakarun Burtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. A farkon makon nan, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaiwa shugaba Putin ziyara. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da ƙawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika, sakatarin harkokin waje da na tsaron Burtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorinsu. To a kuma farkon makon nan ne shugaba Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz suka yi wata ganawa, inda shugabannin biyu suka amince da ɗaukan tsauraran matakan saka takunkumi a kan Rasha idan har ta mamaye Ukraine.
Today the Chancellor and I discussed our close cooperation, developed strong package.
Biden ya ce a yau mun tattauna tare da shugaban gwamnatin Jamus kan haɗin kanmu, mun kuma tanadi wasu jerin takunkumai da za su nuna matsayar ƙasashen duniya muddin Rasha ta tsokane Ukraine ta hanyar mamaye yankinta. Ina kuma so na nuna godiya ga Jamus da sauran abokan hulɗarmu a gabashin nahiyar Turai da ƙungiyar tarayyar Turai kan irin rawar da suka taka wajen tabbatar da haɗin kai. Mun cimma matsayar cewa ba za mu lamunci mamayar da Rasha ke shirin yi ba.
We're in agreement that it cannot be business as usual if Russia further invades.
Shi dai shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya goyi bayan kalaman na Biden, amma bai zira jiki ba kan batun dakatar da gudanar bututun gas na Nord Stream, wanda ke ba Jamus gas da sauran kasashen nahiyar Turai.
Possibly this is a good idea to say to our American friends, we will be united.
Scholz ya ce muna masu tabbatarwa da abokanmu Amurkawa cewa kanmu zai kasance a haɗe, za kuma mu ɗauki mataki a tare ta hanyoyin da suka dace. A ranar Lahadi, dakarun Amurka 1,700 suka isa yankin kudu maso gabashin ƙasar Poland da ke kusa da Ukraine. Kodayake shugaba Biden ya yi amana cewa har yanzu akwai hanya ta diplomasiya da za a bi wajen warware wannan matsala. Sannan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO ba sa kallon matakin soji a matsayin zaɓi na farko. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Boda in Kaibo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Ya ce duk wani bincike akan shigo da gurɓataccen man fetur Najeriya da gwamnati ta ce wai za ta yi, kawai ɓata lokaci ne da yaudarar 'yan ƙasa, domin waɗanda suka shigo da man nan kowa ya san su, kuma ba hukuntuwa za su yi ba, kawai a biya diya ga waɗanda aka ɓata wa motocinsu shi ne kawai mafita, sauran hukuncin kuma sai a kotun Allah. Sakonmu daga bayan fito ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce sun sani cewa alkawali abin tambaya ne a ranar kiyama, amma sai gashi mun zaɓe su muna dariya, suna mulkarmu muna kuka. To amma alhamdulillahi, tunda dai duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko mun samu sa'idar rayuwa. Sako daga kawo mai ruwa Bajo ga ya ce, hakika dokar da majalisa ke son kafawa kan masu kwashe kudin gwamnati su tafi waje neman magani, dauri ko taron miliyoyin kudi, hakan yayi daidai. Muna fatan wannan doka a samar da ita nan ba da jimawa ba, kuma ya aiki da ita. Sako daga Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, salam biyoyin Hausa, ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa 99 da ka kawo wa al'ummar jihohin Zamfara da Kaduna da Katsina da Sokoto da Maneja. Saukin har-har da 'yan ta'addan fashin daji suka matsa wa rayuwarsu, amma gwamnatin Najeriya da jami'an tsaronta sun gaza lalubo hanyoyin taka musu birki, kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi. Sai sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, ya ce, assalamu alaikum biyoyin Hausa. Shirin Babban Bankin Najeriya na samar da tsarin da zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da kuma farfaɗo da darajar naira, hakan abin ayaba ne, da ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haka ta cimma ruwa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To baban da takaice, a jiya rami shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa, tare da gargadin yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rashan. Da yake bayani a wata tattaunawar talabijin da shirin labarai NBC ta Amurka, Biden ya ce Amurkawa su bar kasar yanzu. Muna magana ne akan ɗaya daga cikin kasashe mafiya ƙarfin soja a duniya. Wannan wani mawuyacin lokaci ne, kana abubuwa ka iya rinchaɓewa a cikin gaggawa, in ji Biden. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu, haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar, misalin samun kayan yin gwajin, ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa, in ji Dr. Mashidiso Muwati, yana faɗa a jiya Alhamis. A ƙarshe, jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Candlelight mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa akan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaben kasar da za a yi shekara mai zuwa. Shugabannin jam'iyyun adawan guda 6, wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta Cambodia National Rescue da aka haramta, sun faɗa wa sashen harshen kasar na Radio RFA cewa sun sa ran za su kafa kungiyar haɗakar da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wanda aka shirya yi a farkon watan Yunin bana, amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jule Ladas Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama, a saurari shirin yau da gobe.